أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكراتم متى رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى idan ba a manta ba sati da ya gabata muna cikin wa min wasiqi wa min khutbihi radiyallahu anhu daga cikin khutbar shiyar da Allah shi tabbata a gare shi mun fara ta kuma da iko Allah mun gama ta ko mun yi kwanan daji mun fara mun gama ta insha Allah yau da iko Allah zan mu tashi a inda mala yake ci mana wa min jawa an Ja'far bin Muhammad an Ali an Jaddi shahi na 81 shahi na 81 wannan kuma shine darasin mu na 33 a cikin wannan karatun wannan littafin muna 14 ga watan Rabiul Awwal hijran manzo Allah bai tsira da mun ci Allah shi tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yi daidai da 20 ga watan Oktoba a kalandar Bature 2021 malaiki cewa wa an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi wannan asar in an samu shi daga Ja'far dan Muhammad daga baban shi daga kakan shi yake cewa anna aliyan radiyallahu anhu shay'a janazatan lalle ali bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi ya raka wata gawa at-tashyi shine rakiya amma dai ana yin shi ne game da gawa kadai idan an ce shay'a ko da ba ƙara sa maka ba ka sani kurum gawa ce ita ce ake mata rakiya ake ce mata at-tashyi kenan shay'a janazatan ali bin abi talib ya raka wata gawa falamma wudi'at fi lahdiha lokacin da aka sanya ta a cikin ramunta al-lahd shine bangare guda biyu muna da makabari da ake ginawa ana yana da siffa guda biyu imma ya kasance al-lahd ko kuma ya kasance ash-shaqqa ash-shaq shine abin da muke yi a gariruwan mu ayi rami ayi dan karami a tsakiya a sanya gawa shi kuma al-lahd shi shine wanda za a yi rami idan an yi rami bangaren gabas a karta in aka zo a tutsa gawa cike a me da kasa wannan shine ake kiran shi da al-lahd kenan su can muraren da yake wurare ne na sahara wurare ne masu taushi suna yin lahad to yake cewa falamma wudi'at fi lahadiha lokacin da aka sanya gawa a cikin lahadinta a cikin ramunta yace ajja ahluha sai ga ɗan uwan mamacin ɗan uwan gawan sun daga murya wa bakauha sai suka yi wa wannan gawar kuka al'aj shi ne duk abin da mutum zai yi ya daga murya a kan shi duk maganar da mutum zai yi ko kuma kukan da mutum zai yi ya daga murya shi ne ake kiran shi at-ta'jij yake cewa ajja ahluha wa bakauha sai ɗan uwan mamacin suka daga murya suka yi wa wannan gawar kuka faqala sai ali ibn abi talib yake cewa ma tabkun me dalilin me yasa ya kuke wannan gawar kuka yake cewa amma wallahi amma dai na rantse muku da Allah lawa'ayanu ma'ayana mayituhum da kun ga abinda mamacinku ya gani la'azhalatuhum lawa'ayanu ma'ayana mayituhum nan sai mene da mirin yana bayani ne akan su yake cewa lawa'ayanu ma'ayana mayituhum da sun ga abinda mamacinsu ya gani la azhalatuhum mu'ayanatuhum an mayyitihim, yake cewa da sirri kirkita ko da sun kaskantar da kawunansu kan abinda suka gani su ma kenan, da ba su samu ba damar da za su ma mamacin su kuka ba, kasancewar ya bar su da sun ga abinda shi mamacin ya gani, wallahi tallahi da ba su wannan ba. Shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani akan azabar kabari, yake cewa babu idan an sanya mamaci cikin kabarin shi, yace ko wata halitta a saman doren kasa tana jin abinda wannan mamacin yake ji a cikin kabarin shi sai mutun da aljanni. Shine yake cewa da kun sani ko da kun ga abinda wannan mamacin naku ya gani, wallahi da ku samu ba damu ba ku mai kuka ba. Yake cewa wa inna lahu fihim la'auda, yake cewa ku tabbatar wa kawunan ku lalle wannan mutuwar nan damirin yarju ila al-maut, damirin na wanda Ali yake magana da shi yana komawa kan mutuwar ne, yake cewa haƙiƙa mutuwar nan za ta dawo muku kamar yanda za ta dawo muku kamar yanda ta dauki dan uwanku, yake cewa sun mu'audatan, kuma bayan shi kuma za ta sake dawowa, ba kuna tunkaho ba wannan mutumin na gidanku ne ba, dan gidanku ne, dan uwanku ne, to haka mutuwar yanda ta dauke shi za ta sake dawowa ta zagayo ta sake daukan wani, haka za ta ringa muku dauki dai daya, yace hatta la yubqa minhum ahadan, har sai an samu a cikin dangin babu kowa, kowa ya kare, yace wannan kuma shine dabi'ar ita mutuwa, inde an dauka to ba ya hada ba gobe mutuwar ta sake dawowa, shi mala'ikan mutuwar ya sake dawowa ya dauka, ana dauki dai daya insha Allah wata rana za a wayi gari babu kowa, duka wanda suka karka gawo babu su, yake cewa sun maqala. Sannan Ali ibn Abi Talib yake cewa usikum ibadallahi bi taqwallahi, ina muku wasici ya ku bayin Allah da jin tsoron Allah, wannan kuma shine abin da yake mabda na addinin musulunci, addinu an-nasiha, addinin na namu ana dora shi ne akan nasiha, yake cewa to ina muku wasici da jin tsoron Ubangiji, allazi daraba lakumul amsal, wanda Ubangijin wanda yake bubbuga muku misalai a cikin rayuwarku, duka rayuwar mu idan muka dauka zan mu gani da kai misali a cikin ta, wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, Ubangiji yake bayani yake cewa yana buga misalai a cikin wannan alqur'anin game da mutane diddan su fadaka diddan su daidaita al'amuran su su samu rabo duniyar su da lahirar su, kuma can Ubangiji yana bayani yake cewa unzuru kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila, hakika ku diba ku gani yanda Ubangiji yake buga misalai a cikin alqur'ani diddan mutane su fadaka su daidaita su ga abin da ya dace da abin da bai dace ba. Can idan muka koma cikin suratul nur, Allahu nuru samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja, har zuwa karshe inda yake cewa wa yadribullahu al-amsala lin-nas, Ubangiji yana bugawa mutane misalai a bangaren rayuwar su ta yau da gobe, ko kuma a cikin alqur'ani, ko kuma tabi, ko kuma mu'amalar su ta yau da gobe, duka da kai misali a cikin ta dukkan mutum ya dauki izina, yake cewa hakika daraballahu lakum al-amsal, Ubangiji ya buga muku misalai bangaren rayuwarku bangaren mu'amalarku ta yau da gobe, yake cewa wa qatalakum al-ajal, kuma Ubangiji ya sanya muku ajalin babu wata rai hakika face an sanya mata lokaci, kamar yanda Ubangiji yake bayani li kulli ummatin ajal, babu wata al'umma face tana da lokacin da aka yanke mata daga shi, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiru, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, idan ajalin ya iso hakika ba a karawa mutum daidai gwargwadon minti ɗaya ba, ko kuma a rage mai gwargwadon minti ɗaya ba, babu wani lokaci da za a kara maka, babu wani lokaci da za a rage maka, shine Ubangiji yake tabbatar mana hakika kowace al'umma tana da ajalin ta, shine Ali ibn Abi Talib yake tabbatar mana wa qatalakumul ajal, hakika Ubangiji ya sanya muku ajali, ya sanya wa kowace rai lokacin da za ta rabu da ranta, yake cewa wa ja'ala lakum asma'an ta'i ma'anaha, kuma Ubangiji ya sanya muku ji, ya sanya muku ji wanda yake kiyaye duk abinda aka faɗa, wannan yana daga cikin ni'ima ta Ubangiji, yake cewa bayan haka wa absara li tajru an gashaha, kuma Ubangiji ya sanya muku idanuwa diddan ta yayi ko ya yaye mata duk abinda aka boye mata, duk abinda yana ido zata iya hanga, hakika ba a sanya wani shamaki ba, ido zata gani ta tabbatar kaza kaza ne, shine yake cewa wa absara li tajru an gashaha, kuma Ubangiji ya sanya muku idanu diddan su yaye duk abinda aka boye muku, bayan haka wa afidatan tafhamu ma dahaha, kuma Ubangiji ya sanya muku zai sanya muku zukata masu dauka, zukata wanda suke hankalta diddan siyaye ko diddan su fahimtu da abinda aka sha makance su da shi. Wannan kuma duka idan muka dauka wannan bayanin da Aliyu yake yi, Ubangiji yana mana bayani ne a cikin suratul Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ubangiji shine ya hutar da ku daga cikin jikunan uwayenku a lokacin da ya hutar da ku, la ta'lamuna shay'an, ba wani abin da mutum bawa ya sani, idanuwan shi ba ganye suke ba, jin shi ba, kunnuwan shi ba ji suke yi ba, kuma haka hankalin shi ba fahimta ba yake yi ba, zuciyar shi ba ta daukan koyi, kuma kowa da aka aihe shi haka ya hutu. Sannan Ubangiji ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida, sai Ubangiji ya sanya muku ji, ya sanya muku gani, bayan gani kuma ya sanya muku hankali wanda za ku iya tantance kaza mai kyau ne, kaza ba shi da kyau. Wannan shine Aliyu bin Abi Talib yake bayani akan haka karkashin wannan aya. Ubangiji ya sanya mana haka, dukkan su wannan ni'ima ce, kuma wannan ni'imar da Ubangiji ya mana wallahi sai an tabbe mu ranar tashin kiyama. Sai ya ci gaba da cewa wa inna Allaha lam yakhluqukum abasan, to dan haka ku saurara, Ubangijin ku bai halice ku ba kurum haka ba, dan wasa ba, an kawo ka duniya kurum ka more kai abinda ka ga dama shikenan ka koma zuwa ga Ubangiji. Yace wallahi ba dan haka ba Ubangiji ya halice ku ba. Can Ubangiji yana mana bayani, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un, shin wai kuna wai tunanin wai haka kurum dan wasa wai muka halice ku kuma ku koma zuwa gare mu ba? Shine can Ubangiji yake mana bayani, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, haqiqa ba mu halicci mutum da aljanni ba sai dan kurum dan su bauta mana, ba wani abin da bawa, ba wani abin da Ubangiji ka yake bukata a wurinka illa bauta. Shine Aliyu bin Abi Talib ya yi istishhadi, ya yayi istishhadi da wannan ayar, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un, yake cewa wa inna allaha lam yakhluqukum abasan, lalle ubanginku bai halice ku ba kurum dan wargi ba, wa lam yadribu ankum adh-dhikra sabhan, ko bayan haka ubangiji bai wai takaitu ba, bai kauda kai ba akan sabkar da ayoyin shi ba, ko kuma buga misallai a bangaren rayuwa ba, wai kurum wai dan kun ce ba ku imani da shi ba. Ta a cikin suratul Fussilat ne Zumar ne yake cewa afanadribu ankum adh-dhikra sabhan am kuntum qauman musrifin, shin wai zamu kauda kai akan wai buga muku ko kuma sabkar da ayoyinmu, sabkar da alqur'anin mu, wai dan kurum kun ki kun ce ba ku yi imani ba? In ba ku yi imanin ba, Allah zai ya kawo wanda suka yi imani, imani ingantacce sama da imanin ku. Man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, duk wanda yake wannan addinin an ce a'a ka zo kai kace a ba kai ba, hakika Ubangijin ka zai kawo wanda za su tsaya tsakankanin su da shi su yi, ba sa bukatar wani ya ce musu nagode, za su yi ne dan Allah. Wannan ita ce sunnar rayuwa. Shine na Aliyu bin Abi Talib yake tabbatarwa, yake cewa afanadribu wa lam yadribu ankum adh-dhikra sabhan, wai dan kun kauda kai, Ubangijin ku ya buga muku misallai a cikin wannan rayuwar taku, dan kun ce ba ku yi imani ba, Ubangijin ku ba ya kauda kai ba akan sabkar muku da ayoyin shi ba. Yake cewa bal akramakum bin ni'amis sawabi, bare dai a wannan rayuwar tamu ta yau da gobe Ubangiji ya girmama mu, ya karrama mu da wa'ansu ni'imomi wanda suka kewaye mu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za a ce wani lissafa ni'imar da Ubangiji ya maka, wallahi baka isa ka lissafa ba. Ni'imar gani kadai da ya baka, wallahi baka isa ka lissafa ba. Kuma Ubangiji in ya dauke abin shi babu wanda isa ya miro maka, ba a yi shi ba. Shine yake tabbatar mana hakika Ubangijin mu ya girmama mu da ni'imomi wanda suke kewaye da mu, ji gani, arziki, wadata, duk wa'ansu abu, lahiya, wannan ba ƙananan ni'imomi bane ba. Yake cewa ni'imomi wanda suke kewaye da mu, bayan haka yake cewa wa arsala lakumul jazaa, kuma bayan haka Ubangiji sai ya tanada muku wani sakamako inda ake so a yi so kenan. Kayi anan abun duniya, kayi anan a rayuwarka ta duniya, to ka tabbata da ko wani sakamako wanda yake jiranka. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran, in ka aikata alkhairi to zaka zo ka girbi alkhairinka, in kuma sharri ka aikata zaka zo ka girbi sharrinka a gobe kiyama. Shine yake cewa fattaqullaha ibadallah, dan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah. Wajiddu fi talab,
kuma ku ƙara kokari bangaren neman dukkan wani alkhairi in kana yi ka ƙara in baka yi ka zagi ne damtse ka nema wallahi wannan aljanna da muke gani wallahi ba ma shige ta ba face sai mun yi aiki ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum shin wai kuna tunanin za ku shiga aljanna face wai abin da ya samu wa'incan wanda magabata abin da ya same su bai same ku ba مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وحلالوا رشن أبنتي إزجلي غا الدين سوكا غوانا الدين دوان سأبوا واند ذاسو زمنتو ومتنقهلو بلي آرايوا هيدا يساميسو أكا جلجي زاسو hayya kai wai manzan Allah mai tsira da amincin Allah da sahabbai shi suna tambaya suke cewa wai yaushe ne ubangiji zai kawo mana gudi ana cewa za a samu gudi yaushe ne to wallahi in wannan abun in bai same mu ba mu ba shiga gidan aljanna kuma wai kada mu taba mantawa ba abinda ma'aunin da aka dora aikin Abubakar aka auna shine za a dora aiki na shine za a dora aikin ka ba bambanci babu wai a ce a'a wai shi wannan ɗan jagaban manzon Allah ne ko wanda suka yi rayuwa ne tare da manzon Allah ko kuma suna daga cikin khairul qurun dan haka ma'aunin su ya kasance yahi yauni akan ma'aunin mu wallahi yanda aka auna ma'auni yanda aka auna mai ayyukan shi aka sanya shi gidan aljanna haka za a auna ayyukan ka in daidai ne a sanya ka gidan aljanna dan haka mu zagi ne damtse shine Ali ibn Abi Talib yake tabbatar mana yake cewa mu zagi ne damtse mu ƙara kokari wurin neman alkhairi kuma alkhairi gashi nan sai dai bawa idan yaki bayan haka yake cewa wa badu bil amal qabla hadimul lazzat kuma mu ƙara kokari mu gaggawa mu ayyukan kirji kamun mai rushe jin dadi ta su ita ce mutuwa a cikin hadisin da Imam Nisa'i ya hutar da shi yake cewa aksiru min zikri hazimil lazzat manzo Allah yake cewa ku yawaita ambatan mai rushe jin dadi na rayuwar duniya kuma wannan tabi'a ce duk irin lalatar mutum daga an ambato mai mutuwa zaka ji yayi tirs sai dai kurum dai in imanin shi bai kai ba kuma a dora daga inda aka tsaya to shine yake cewa wa aksiru wa badiru bil amali qabla hadimil lazzat ku ƙara kokari wurin aikata ayyuka nagari kamun mai rushe jin dadi ta su ita ce mutuwa yake cewa fa innad dunya la yadumu na'imuha mu saurara mu ji wallahi lalle duniya jin dadin ta ni'imar da muke ciki hakika baya dorewa jin dadi na duniya baya dorewa yau ko gobe da kai abin da yake jiran mu ita ce mutuwa shine yake tabbatar mana fa inna dunya la yadumu na'imuha hakika duniya jin dadin ta baya dawama wala tu'manu faja'iha kuma abun ban mamaki na duniya ba a mutuwa da shi kwatsam kana zamna kurum za a ce wane ya rasu yanzal ku rabu da shi za a ce ya rasu yanzal kamun ya ketara mutuwa mota ta kade shi ya mutu sai labarin shi shine yake tabbatar mana ba a mutuwa da abun al'ajami da surprise na rayuwar duniya a ummu na hali kake tana iya zo maka mutuwan nan yake cewa gururun ha'il wannan rayuwar da muke cikin ta wannan duniyar da muke cikin ta ruɗi ne wanda yake shamakance mu da abin da yake gaban mu na neman lahirar mu ruɗi ne zaka gani a kullun wani yana so ya ƙara daga cikin rayuwar shi ya ƙara da abin da ubangiji ya bashi kullun tunanin shi in ka ce mai gobe mutuwa ce waka zai a nan ma muna sa ran shekara 50 nan gaba haka ne ruɗi ne yake cewa wasinadun ma'ilun yake cewa kuma wannan rayuwar ta duniya gimshiki ne wanda yake karkace ka san ko duk abin da yake karkace yana dab da yi ƙasa to wannan rayuwar ta duniya rudi ne wani gimshiki ne wanda yake karkace a koda yaushe yana iya rubtawa a faɗi kuma wallahi wannan khairu misali ne Ali ibn Abi Talib yake wasafa mana wannan rayuwar ta duniya rudi ne wanda zai shamakance mu zuwa ga samun gidan aljanna kuma gimshiki ne wanda yake karkace kuma duk abin da yake karkace yana dabdewa da ƙasa yake cewa itta'izu ibadallahi bil qabr dan haka ya ku bayin Allah ku yi wa kanku wa'azi da wannan kabarin aina Ali ibn Abi Talib yake wannan maganganun akan kabarin da aka binne dalilin ɗan uwan shi sun tare kuka yake cewa dan haka ku yi wa kanku wa'azi da wannan kabarin wallahi a rayuwar duniyar babu wani wa'azi bawa da zai yi wa kanshi sama da kabari wannan wurin kowane ne hatta duk irin ka hurcin mutun ya tabbata da kai mutuwa kuma sai an sa shi babu wanda bai yi imani da haka ba ba wanda kowa yayi imani da wallahi idan ya mutu ƙarya ce akai shi sama abin da shi ƙarya ce akai shi sama a jinkine gawar shi wannan dai kasar da yayi ya shige ta hatta da kahuran da suka kahurcewa manzo Allah sun yi imani da yayi an mutu sun yi imani da mutuwa kuma sun yi imani sai an binne su abinda ba su imani da shi ba shine a tayar da su bayan mutuwa a idza kunna aizaman wa rufatan a inna lamabusuna khalqan jadida shi idan mu aka sanya mu cikin kabari muka riddike wai a ce wai za a sake tayar da mu wata sabuwar halitta wannan abin shine abinda kahuran muka suka yi imani da shi to amma dai bayan haka duk abin da yake bangaren mutuwa za a mutu za a kai mutun fakwante abin ne shi wannan kowa ya imani da shi shine Ali ibn Abi Talib yake cewa ku yi wa kanku wa'azi da wannan kabarin amma dai ana cikin kabari wai yanzu wai a cikin makwantan ne wani ana binnewa ne zai zo yayi sata wani ana binnewa ne bai kasance ba wannan binnewar da ake mai izina ce wa'azi ne yana daukan waya ko kidi yana tashi a wayar shi ko kuma ya koma gehe yana harkokin shi hankalin shi kwance Allah shiryar da mu Allah datar da mu Allah sa in mutuwar ta zo mu kwanta ta hannun mu na dama muna masu shetantawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah yake cewa itta'izu ibadallahi bil qabr ya ku bayan Allah ku yi wa kanku wa'azi da wannan kabarin wastajiru bin nazar kuma ku tsawata wa kanku da yi wa kanku galgadi duk abin da ba wa'azi wallahi idan ya koma jehi ya ringa ma kanshi hisabi ya ringa ma kanshi galgadi wallahi tallahi zai dace akan neman lahirar shi duk abin da yake hana mu samun lahira shi shine mun rabkana akan abin da yake jiran mu gobe kiyama mu dukufa a neman wannan duniya shine yake tabbatar mana Ali ibn Abi Talib istajru bin nazar ku tsawata wa kanku da yi wa kanku galgadi wani a matsayinka na mai hankali balagagge wanda ka tabbatarwa duk abin da kai da kai wanda yake rubutawa yake kidaye maka duk abin da ka aiwatar wallahi tallahi kai ka koma gehe kama kan galgadi ka gani rayuwar da ka dora kanka a sama rayuwa ce mai kyau ko ba ko mara kyau ce in mai kyau ce ka kara zagi ne dan sai ka kara in mara kyau ce kuma kama kanka nasiha ka dawo kan turbar gaskiya yake cewa wantafi'u bil mawa'iz bayan haka ko anwanu da wa'azin da malamai suke muku ko wa'ahu ko anwanu da wa'azin da masu galgadi suke muku bayan kayi wa kanka ka ƙara ka anwanu da wa'azin da wani zai zo ya yi ringa yi maka yake cewa fa ka'anna qad 'allaqatukum wa khalibal maniyya yake cewa lokacin da zaka ringa yi wa kanka galgadi lokacin da zaka ringa anhwanuwa da wa'azin da ake maka kamar ka ce kara ta yi ne da rigan mutuwa kana jiran mutuwa ta zo maka ka san ko duk wanda aka ce ga mutuwa nan tana nan ko gobe za ta zo ta same shi ya san idan ya tarar da ubangijin shi bai yi ba aikin kirki ba to hakika zai dace zai yi kokari ya daidaita sai dai idan ya kasance na irin waɗanda ubangiji ne ya batar da su yake cewa kai kokari ka ringa yi wa kanka galgadi ka ringa anhwanuwa da galgadin da aka yi maka kamar ka ce mutuwa ce rigan mutuwa ce ta zo tara ta yi a wuyanka kuma wannan rigan mutuwan nan akan kowa a jikin kowa tana rataye kurum lokaci ake jira yake cewa wa dhammakum baytut turab hakika gida na ƙasa ya riga ya abukace ka ya rukunkume ka ya zamanto shine abokinka shine mai ɗebe maka kewa kuma kowa zaya tahi ba abinda zaya ɗebe mai kowa sai wannan dan dar zamin da aka sanya ka shine zai abunkace ka shine zai ɗebe maka kewa yake cewa wadahamatukum mufzi'atil umur binafkhati binafkhati suwar hakika kai tsaye kwaram Musa ta kaho wanda za a yi ta riga ya ta rikilkitar da al'amurrukan lokacin da za a yi fa iza nufha fi suri fala ansaba yawma izin bainahum wala yatasaaluna lokacin da za a yi busa babu wata dangantaka babu wata abuntaka babu wani a'a wani dan garin mu ne wani sarkin garin mu ne komi ya riga ya kare shine can iktarabati sa'atu ba can ba ya ayyuhan nasu taqurabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku lalle gilgizar ƙasa wanda za a yi albarkacin tashin kiyama abu ne wanda yake mai girma yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da za ku ga wannan ranar za ku samu duk wata mai ce duk wata mace mai shayarwa za ta yadda abin da take shayarwa mace mudiba muga soyayye da take tsakankanin uwa da da lasiya ma yaron baya iya yaron yana jariri ta kijinin ta ga abin da zai dame shi ta kijinin ta ganshi yana kuka amma dai saboda rikicin wannan ranar zai ta dauke shi ta jefa shi wa tad'u kullu zati hablin hamlaha duk macin da take da ciki ya kai bai kai ba zubda shi zai ta yi sai ta aihwar da abin da yake cikin ta dalilin rikicin wannan ranar watarar nasa sukara zaka ga mutane suna magagi suna maye cewa mahum bi sukara walakin da azaballahi shadida wanda mutanen ba wai maye bane ba suke ba sun di mauce ne kurum sani da azabu ubangiji shine Ali ibn Abi Talib yake cewa wa dhahamatukum mufzi'atul umur bi nafkhatis suwar haqiqa kuram busa ta kaho ta riga yi ta rikilkitar da dukkan al'amarin da ake ciki na rayuwar duniya yake cewa bayan haka wa bu'siratul qubur albarkacin wannan busar kafar an gutar da duk abin da yake cikin makwantai duk abin da aka binne a ƙasa kowa ya riga ya mutu yake cewa wasiyakal mahshar kuma an kore mutane zuwa ga wurin da za a yi tsayuwa ranar tashin kiyama shine can wurin da manzo Allah yake baya mana yake cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati fi ardin baydain naqiya hadisi na Imam al-Bukhari yake cewa za a tayar da mutane a wata ƙasa wadda take wara fes wadda la tara biha iwajan wala amta wannan ƙasar babu tudu ba gangare a samanta babu wanda zai boye ubangiji ɗan gani a hilin Allah ce ba wani tudu wanda bawa zai ce mai koma bayan tudun ya boye ko kuma babu wani kwazazzabe wanda bawa zai shiga ya boye ga kanan kana kallon na farko na ƙarshe yana kallon ka wannan ƙasa a cikin ta ne za a tayar da kowa yake cewa to za a kore kowa zuwa ga wannan wurin wanda za a yi tsayuwa a cikin shi yake cewa bayan haka wa mawqiful hisab kuma da tsayuwa ta hisabi wanda za a yi wa bayi wannan tsayuwar ita ce shekara 2250 wanda za a tsaya mutun yana gumma cewa kai a ce mai ma dan wuta ya hibe alheri a wannan ranar shekara 1250 za a matso da rana daidai kan kwalayen mutane wanin zuhar shi zata cinye wuyan shi wanin zuhar shi daidai tsatsan shi wanin zuhar shi daidai kwabrin shi haka kowa gwalwadan aikin shi sai wa'inda ubangiji ya sanya su kalakshin inuwa da arshi Allah sanya mu daga ciki yake cewa za a matso wannan ranar za a yi tsayuwa tsayuwa ta shekara 1250 ana jirin a zo a yi wa mutane hisabi a rasa ina za a dosa masu hankali daga cikin mutane za su ce mu ta hurin annabi adam ko ya mana ceto wurin ubangiji a yi wa kowa hisabi mutane jira suke yi kai a ce ma mutum dan wuta ne shi dai a yi hisabin dai kowa ya san matsayin shi haka kuma idan muka dauka tabi'an mu ta yau da gobe a baka sakamako ko da bai yi dadin ba ka yi samun nutsuwa akan lokacin da za a rataya ka ana ce maka kana jira abin bai iso ba zasu zo annabi adam ya ce musu bai kai ba a zuwuri annabi Musa ya ce a'a ku tafi zuwa ga Isa a zuwuri Isa ya ce ku tafi zuwa ga Muhammad a zuwurin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni nake da ita ya tafi gaban ubangiji ya durkusa ya yi sujada yake cewa yaban da zai yi wa ubangiji bai san shi ba bai da shi a cikin halshen shi bai da shi a cikin kwalluwan shi bai da shi a cikin zuciyar shi sai in ya durkusa ubangijinsa zai tusa mai yaban da zai yi idan ya yabe shi za a ce mai tashi santoka tambaya a baka washfa tushaffa nema a ceta a baka cetansu a lokacin nan da manzon Allah zai ce a sanya al'umma shi dukkan ta gidan aljanna wallahi kalkashin adalcin ubangiji sai ya sanya ta sai ce ummati ummati ubangiji al'ummata al'ummata mi ake jira a wannan lokacin a yi mata hisabi albarkacin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za da ku dukkan kowa da kowa a dora shi a zo a dora aikin shi akan mizani a mai hisabi in aljanna ya shiga aljanna eh in mutan ce kuma ya shiga gidan mota Allah da tar da mun da shiga gidan aljanna yake cewa za a tsida mutane dan hisabi yace bi ihatati qadrihi alqudrati aljabba a kewaye da kudrar shi girman shi na wanda ya gagaru komi da komi shine ubangijin mu yake cewa kullu nafsin ma'aha sa'iqun yasuquha li mahshariha kowace rai tana tare da wanda zai kora ta zuwa ga wannan wurin wanda za a tsaya ranar tashin kiyama shine wannan kasar wanda take maraqal wanda babu tudu a kanta babu tudu a cikin ta babu gangare a cikin ta tare da wanda zai raka ta yake cewa wa shahidun yashhadu alaiha kuma da mata shaida wanda zai da mai shaida wanda zai mata shaida wannan babu wata rai wanda za ta isa zuwa ga wurin ubangiji face ke ta samu wannan masarkiya guda biyu sa'iqun wa shahid wanda zai kora ta ya jaje kaita har zuwa inda za a tsaya kuma da yi da mai mata shaida shine ya kawo mana aya wanda take cikin suratul zumar yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun yake cewa tabbas kasa zata cika zata haskaka da hasken ubangijinta yake cewa wa wudi alkitab a wannan ranar za a dora za a bayyana kowa littafin shi a hannun shi da kai wanda za a bashi a hannun shi na dama da kai wanda za a bashi a hannun shi na hagu da kai wanda za a bashi littafin shi a bayan shi Allah kiyaye mu shine ta yake ce mana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi tan yace wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi wanda aka bashi littafin shi ta hannun shi dama wanda aka bashi littafin shi ta hannun shi na hagu da wanda za a bashi littafin shi ga bayan shi a baya za a saka mai littafin shi kuma daga bayan shi zai amsa to wannan sune mafi sharrin al'umma mafi sharrin mutane a wannan rana wanda aka bashi na hannun shi na dama na hagu da wanda aka bashi na hannun shi da a bayan shi Allah datar da mu mu samu littafin mu a hannun mu na dama yake cewa wa wudi alkitab aka dorawa kowa littafin shi a hannun shi waji abin nabiyina aka zo da annabawa wa shuhada kuma aka zo da masu shaida duk da kasancewar wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suna cewa za a zo ne da wanda suka yi shahada wanda suka yi mutuwa mutuwa ta shahada wanda aka kashe su a fagen yaki wanda suka mutu mutuwa ta shahada ko ruwa ya cinye su ko ciwon ciki ko wani abu ko macen da ta mutu ran ayyuwa yake cewa ire-irensu za a zo da su amma dai tafsiri na Imam Ibn Kathir ya ta yi akan mai shaida da shi ne za a zo kuma hatta da siyaqin da Ali ibn Abi Talib ya zo da shi akan wannan ayar mai shaida shine za a zo da shi ranar tashin kiyama wanda ya koro ka ya koro ka kuma an zo da maka da wanda zai yi maka shaida kuma wannan shaida a lokacin dan shine ubangiji yake mana bayani fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahide wa ji'na bika ala haula'i shahida saboda girman shahada lokacin da manzo Allah yake cewa Abdullah ibn Mas'ud karanta mana alqur'ani yake karanta me yake cewa ya za in karanta maka alqur'ani haqiqa kuma kai aka saukarwa alqur'ani yake cewa ai ina so ne in ji shi ga wani na wannan alqur'anin a lokacin da ya karanta mai ayoyi da suke cikin suratul nisa'i har sai da yazo zuwa ga taya idan an zo fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin taya idan an zo wa kowace al'umma da wanda za yi mata shaida wa ji'na bika ala haula'i shahida kuma aka zo da kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo da kai dan kai wa dukkan waɗannan mutanen dukkan wannan al'ummin da al'ummarka kai musu shaida a lokacin nan saboda girman shaida a wannan yinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hoshi yake kuka yake cewa hasbuka 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 ya ibnu mas'ud ya isa ya isa ya isa ya kai Abdullah ibn Mas'ud yake cewa wa qudiya bainahum bil haqq kuma haka za a yi wa kowa za a cika mai al'amarin shi abinda yazo da shi a cikin littafin shi da gaskiya in gaskiya in ka zo da aikin kirki za a sakanta maka da kirki ba tare da ba an tauye maka ba ko an ƙara maka ba haka idan ka zo da sharri za a baka gurgurdan abin da ka zo da shi shine ubangiji yake tabbatarwa wala yuzlamuna fatila ubangiji daidai da ƙwayen miskala zarratin ubangiji ba ya zalunci bawa ba a wannan ginin ba shine yake cewa wa hum la yuzlamun hakika ba a zalunci kowa ba akan abin da yazo da shi wannan ginin kida wannan yake tabbatar mana kowa zai zo da wanda zai koro shi daga an aka mutu a wannan makwantan na umwala to za a tada ka daga nan mai kora ka zai kora ka har zuwa mahshar shine a can a wa'azin mu na galgajiya kakannu suke cewa a ai da kai gudun fanfalaki da za a yi idan an tada ka za a yi ta gudun fanfalaki daga nan har zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma har zuwa Qudus yake cewa wani latizi yake cewa to mutu sahiya za a yi mi gudun fanfalaki ga mu suha yake cewa ai wallahi dan bai ji da wasa ba tsoho ba in Allah sa baka da kawuwa in dai aka tada ka to he kai gudun fanfalaki to wanda ya saba wa karantawar sunna za a gama ka da wanda zai tura ka wanda zai yi gidan ka zai kora ka idan ya kasance ran banza ce za a kora ta har zuwa wurin da za a yi wa kowa hisabi shine ake kiran shi ardul mahshar wurin da aka tattara kowa da kowa tun daga na farko har na karshe a ƙasa wadda take waraqal wadda ba tudu ba gangare a cikin ta Allah da tar da yake cewa a wannan yinin fartajat li zalika al yawm al bilad yake cewa a wannan yinin da za a yi musa dukkan ƙasa za ta gilgiza dukkan garuruwa za su gilgiza a wannan yinin babu da magaran babu yame ba Makka ba Madina dukkan ƙasa za ta gilgiza yake cewa wanadal munadi kuma mai kira zai yi kira yake cewa wuhushratul wuhush kuma dukkan wata dabba wadda ta mutu za a tayar da ita a wannan yinin mutane ne aljannai ne dabbobi ne kwaruka ne dukkan su ubangiji za ya tayar da su kuma a wannan yinin sai an yi wa kowa kisasi hatta da dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar muslim yake cewa za a yi hisabi kamun a yi wa dan adam hisabi sai an kawo dabba mai kaho da mara kaho an maimaita wanda ta zalunci waccan arama mata a gaban ubangiji sannan a umurce shi dukkan su koma kasa sannan a zo a fara hisabi da mai kan dauka shine mutum yake cewa wa badatil asra a wannan yinin ne za a bayyana dukkan wani sirri abinda ka sha shekaru kana koyewa ba dan Allah ba ubangiji zai fayyace shi a wannan gidan kayi kaza baka so wane san da kayi kunyi munamuna an hudda wane daga wurin aikin shi kunyi munamuna kunyi cin hanci an ci mutuncin wane to a wannan yinin za a bayyana shi gaban kowa da kowa kun kashe hakika wannan yinin zai zo da kai yana rike da hannunka jini yana tsago da abinda aka kashe shi yana cewa ubangiji ka tambaye shi dalilin me yasa ya kashe abinda ka sha koyewa ba ka so a ce kai kaza hakika a wannan yinin sai ka zo kwanan baya nake karanta wata kissa wani mutum ne na mutuma almanni ya kashe ɗan uwan shi wanda suke cin gado tare da su akan hira wai suna nema su kashe shi da aka zo bayan komi ya kura ta lafa an kashe kes sai uwan yaran sai ta taso sai ta ce a ai sata suka shiga gidan shi su yi shi sanya ya kashe a afwan ai gado suke nema nasu shi sanya suka kashe shi kuma ce wai a sata suka shiga su mai a gida shi sanya ya kashe su kan wannan matsalar kurum he ya kai ya shiga cikin sutiyar a cikin gidan kurum ya boye matar shi kadai ta san abin da ake yi iyan shi ma bu sani ba bayan watanni matar shi ta mutu sai ya wuta da dare ya tafi ya nemi abinci na wanda zai ishe shi tsawon kwanaki ya dawo ba tare da kowa ya sani ba sai da ya shekara 34 a ƙasa wai ashe bayan a cikin shekarar uwan yaran ta koma wurin kotu ta koma kotu take cewa ai ta yahe akan wannan case din wannan kadiyar da ta kawo ta yahe kuma ta gane gaskiya iyanta sun shiga ne su bi sata shi kuma he da yayi shekara 34 kun ga wannan abin da yake koyewa gashi nan ya hukuntar da kanshi a rayuwa amma dai koda abin bai bayyana ba a can wurin ubangiji sai an bayyana shi shine nan yake tabbatar mana badatil asra duk abin da zai ta koye a wannan rayuwar ta duniya hakika gaban ubangiji za a fayyace sai dai ran mai imani zata samu alhurma 100%. Ubangiji zai sanya shamaki tsahankanin shi da mutane. An zo an kawo shi gashi gaban Ubangiji, za a yi tonan siriri, za a fallasa ka dalilin imaninka. Ubangiji zai sanya hijabi tsakankaninka, tsakankanin shi da mutane da hukuncin da za a yi maka, a ce maka wani rana kaza kai kaza kai kaza, ka ce eh Ubangiji kwarai ku nayi, nayi kaza kai kaza kai kaza nayi, azana maka kucukum duk abin da kai, ka tabbatar eh kai. Ubangiji ya ce to a yau na yahe maka, ka tai ka shiga gidan aljanna. Wannan ran mai imani kenan, ran da bata da imani gaban kowa da kowa, za a fallasa ta, za a bayyana wa mutane rana kaza kai kaza, rana kaza kai kaza, kuma hisabi ya biyo baya. Allah kiyaye mu. Yake cewa an bayyana dukkan abinda rai ta boye na daga asiri, yace wartajjatil afida, zikati zikata ta girgizu saboda tsoro. Wancan satan yake ce mana wa qaratul qulub, zikata suka tashi sama, dalilin mi? Dalilin tsoron da suka samu kansu a cikin ta. Yake cewa bobaran wa burizatil jahim, kuma aka bujiro da wutar jahannama, gata nan za a kawo ta kowa idan shi yana kallanta. Yake cewa qat ta'ajjajat hamimuha, haqiqa kahinta ya bayyana, zahin kahinta ya bayyana a cikin mutane. Yake cewa wa kala hamimuha afwan kan ta'ajjaja hamimuha, haqiqa kahin mutai ya riga ya bayyanu a idan mutane. Wa kala hamimuha, kuma zahinta ya riga ya bunkasa ya habbaka, saboda daga nesa kowa yana jin zahinta. Wannan ita ce wutar jahannama, za a zo za a bayyana wa kowa da kowa gatan yana kallanta, kuma babu wanda zai shiga gidan aljanna face ya huce ta wutar jahannama. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatawan maqdiya, babu wanda zai huce ya shiga gidan aljanna face ya bi ta kan wuta. Wannan alƙawari ne wanda Ubangiji ya ajje, ya riga ya yanke hukunci akan ta, hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bi ta kan ta. Sai dai bambanci, wani zai huce kamar walqiya, wani zai huce kamar gudun doki wanda yake doki wanda yake na sukuwa, wani zai huce kamar gudun ƙato wanda yake maguji, ko kuma wani ya huce kamar gudun sassaka, wani ya huce yana jan ciki. Haka kowa gwalgwadon imanin shi. A lokacin nan ne munafukai za su ringa cewa unzuruna naqtabis min nurikum, za su ringa ce mana Allah sanya muna daga cikin su, sai su ringa cewa ku dan dakata mana, mu ringa kyasta daga cikin haskenku. Sai mu ce musu irji'u wara'akum, ku koma baya, faltamisu nuran, ku tayi ku nemo haske. A lokacin nan kurun faduriba bainahum bisurin, za a yi wani bugo tsakankanin mu, a sanya shamaki da mu da su, su rubuta a cikin wutar jahannama. Allah kiyaye mu, Allah sanya mu ne muna daga cikin wanda za su wuce kamar walqiya. Ya ci gaba da cewa ibadallahi, ya ku bayan Allah, ittaqullaha taqiyati man waja, yake cewa ku ji tsoron Allah, jin tsoron Allah wanda zuciyar shi ta buga saboda tsoron Ubangiji. Shine yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum, sune mummunai wanda idan an ambata musu Ubangiji zukatansu za su buga, za su girgiza saboda wannan tsoron na Ubangiji. Yake cewa to haka ku sabbanta da wannan siffar, ku kasance masu jin tsoron Ubangiji, wanda idan an ambaci Ubangiji ko suka ambato Ubangiji ko suka tunano da Ubangijin su, zuciyarsu za ta buga. Yake cewa wa hazarin, kuma wanda suke galgaduwa, wanda suke jin tsoro, wanda suke lissahi akan abin da suka aiwatar a rayuwarsu. Alhazar shi shine tattaku, mutum ya ringa kiyayewa kenan, ka kasance ka samu zuciya wadda take bugawa idan an ambaci tsoron Ubangiji, imani ya ƙara a cikinta, kuma zuciya wadda take kiyayewa, take takatsantsa akan kimbin Ubangiji. Yake cewa wa absara wazdahara, kuma ta rigayi ta lura akan abin da yake wa kamuwa na wannan rayuwar ta duniya da fitintininta, wazdajara, kuma ta tsawata akan haka. Wannan ita ce zuciya wadda za ta samu tsira gobe kiyama. Yake cewa fahtasta talaban, yace sai ya ƙara kwadaituwa wurin neman makanshi alkhairi. Yake cewa wa naja haraban, kuma sai ya tsira, yana mai gudu, yayi gudu diddan ya tsira akan abinda zai samu rabo da shi ga wakiya ba. yayi gudu dan ya tsira yake cewa wa qaddama lil ma'ad kuma ya kaddamar da ayyuka nagari sabbi da gobe kiyama yake cewa wastazhara bizad kuma ya bayyana wannan guzuri wanda zai kai shi saman me shiga gidan aljanna yake cewa wa kafa billahi muttaqiban وكفى بالله منتقما ونصيرا yace haƙiƙa ya ishi ubangiji ya kasance shine mai intikami shine mai kama bawan shi akan ya mai lahi wa nasira kuma shine mai taimakon bawan shi wallahi ubangiji ya ishe mu idan baka yi ba daidai ba ka tabbata zai maka kamu kamu wanda yake mai tsanani inna batsha rabbika la shadid lalle kamu ubangijin ka kamu ne wanda yake mai tsanani kuma wanda ya aikata aikin kirki haƙiƙa ubangiji zai taimake shi da rahama shi ya sanya shi gidan aljanna yake cewa haƙiƙa ya ishe ubangiji wanda yake kamu kamu mai tsanani wanda yake sakamako ga wanda ya saba mai kuma wanda yake taimako wanda ya biyayya mai ba'a yake cewa kafa bil kitabi khasaman wa hajija kuma haƙiƙa wannan littafin da yake hannayen mu wannan alqur'anin yake cewa ya ishe mu abin yanke hukunci kuma ya ishe mu hujja gobe kiyama wallahi duk wanda bai yi imani da shi ba to zai kasance hujja ce a kan shi ba hujja ce ba gare shi ba shine can a cikin kullun addu'a shi yake cewa waj'alil qur'ana hujjatan hujjatan lana ubangiji ka sanya wannan alqur'anin ya kasance hujja ce a gare mu la alaina ba akan mu ba kuma duk wanda bai yi aiki da abin da yake cikin wannan alqur'anin ba to alqur'ani zai kasance hujja ce akan shi wanda ko yayi aiki da wannan alqur'anin ya karanta shi hakika hujja alqur'ani zai kasance hujja ce game da shi zai kasance alqur'anin ranar tashin kiyama ya zo yana cewa ubangiji a bani ceton bawa ka bani ceton bawanka a lokacin nan ubangiji zai ba mu alqur'ani ceton bawan shi ya dauki bawa ya sanya shi gidan aljanna kuma haka idan ya shiga gidan aljanna za a ce iqra wartaqi karanta kai sama gulgudan abinda ka karanta gulgudan iya inda zaka sabka a cikin gidan aljanna wanda yake da sattin to insha Allah zai kasance a can albirdausi can kololuwar wanda kwa bai samu ba hakika yayi kokari ya samu madiyan shi su samu wanda yake tunanin ya huce ba ya samu ba duk da abinda abu ne wanda yake yuwa sabida ba so ɗe ba so ba an samu wanda hatta da wannan satin naga wata matar da a shekara 80 ta harce alqur'ani har da kuma wanda take ingantatta har da kidan koda mutun yake tunanin baya da lokaci ko ba ya samu ba hakika yayi kokari ya ma ɗiyan shi hanyar su samu sabida ni sabida za su kasance ranar tashin kiyama sun dauki ma'ahinsa sun sa shi kalkashin inuwa al'arshi bayan inuwa al'arshi inda aka samke su a gidan aljanna dalilin karatun su na alqur'ani za su janyo ma'ahinsu za su janyo ma'ahiyansu su kai ta inda suke wannan kuma adalci ne na ubangiji Allah da ya tarda mu amma ba mu samu ba Allah taimake mu diyan mu su samu mu kasance mun sha daga damshin su yake cewa kenan qur'ani ya isa ya kasance abin yanke hukunci ne a ranar tashin kiyama kuma ya kasance hujja ce gare mu yake cewa kafa bil jannati sawaban kuma ya ishe mu aljanna ta kasance wuri ne a kasance sakamako na aljanna abu ne wanda za a yi madalla da shi yake cewa wa kafa bin nari wa balan wa iqaba yake cewa kuma ya isa wutar jahannama ta kasance masiha abun bala'i game da bawa kuma abun ukubanta shi gwalgwadon abin da ya aiwatar na rashin ta'a game da ubangijin shi a wannan rayuwar ta duniya yace wa astaghfirullah li wa lakum kuma ina neman wa kaina da kanku gahara kina wannan zan mu gani shi ma Ali ibn Abi Talib yayi ya sannantu da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiwatarwa shine idan zai yi addu'a yana fara addu'a da kanshi sannan yayi wa wasu addu'a shine yake cewa astaghfirullah li ina neman wa kaina gahara kuma ina neman muku gahara kuma auren ubangijinku wannan sheke nuna mana wannan takaitaccen nasihar da Ali ibn Abi Talib yayi yayi ta akan kabarin da aka binne bayan sakamakon raka gawar da yi makwantai kin wannan sheke nuna mana sunna ce idan aka kai mamaci aka binne shi ba kuka za a mai ba saboda ai sun fara kuka Ali ya dakatar da su kuka kala biyu ne da kwai kuka wanda idanuwa za ta zubar da hawaye kuma wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya rasa dan shi yayi ya zubar da hawaye ya ce innal ayna la tadba wal qalbu la tahzan yake cewa hakika idanuwa suna zubar da hawaye zuciya tana bakin ciki amma dai ba abin da zamu ce sai abin da ubangijin mu yarda mana mu fada shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma wannan kukan ana yin shi ne gulgudan kwana uku. Hadisi ingantacce, hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, manzon Allah ya bai wa yan gidan yallan Ja'far iltimatum ko kuma wa'adi na kwana uku akan siwa dan uwan shi Ja'far kuka. Amma dai kuka ba irin wanda za a ringa na mutu na lalace ba, ana daga murya. Shine wannan wanda ake kiran shi an-niyaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda take kukan mutuwa, kuma wannan hukuncin ba kan mace kadai ba, har namiji yana ciki, idan yayi hakika ba ya ji kamshin gidan aljanna ba, in dai bai mutu ba, in dai bai tuba ba. Mutum zan mu gani a ce al'adun mu idan an yi mutuwa lasiya ma a ce gidan mai hali ne, zaka gani an kirawo da kai wanda makeriya ce ita da ma'aikin ta kuka, a biya ta daga gidanta har zuwa gidan, tana ihu mun mutu mun lalace, wane ya mutu, wane kaza, wane kaza. To shi wanda ya mutu ga wanda take kwance, in ta san da za a yi mata bata hana ba da a yi mata, bata yi wasiya ba da ka a yi mata, wannan laihin azaba tun daga nan za a fara azabta shi. In kuma ya hana, to azaba tana kan waɗanda suka yi mai, kuma in ba su mutu ba za a yi masu, za a yi wa wanda yi wannan kukan riga wadda da kwai hukake da kwai masuna a jikinta, za a sanya wa mutum silkera na tashin kiyama, kuma ga azaba wutar jahannama. Wannan shi ne sakamakon shi, za a kwankwada mai daga cikin wannan mugunya, ita ce abincin shi a wutar jahannama. Duk wanda ya kasance yana wannan, ita ce ɗabi'ar shi. Manzo Allah ya bai wa ɗiyan gidan yallan Abu Ilayyin yallan Ja'far kwana uku da sima ɗin uwansu kuka kan mutuwar da aka musu. Bayan kwana uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan Ja'far, yake cewa na baku wa'adin kwana uku da ku yi wa Ja'far kuka daga yau, kan wanda ya sake wa ɗan uwana kuka an riga yi abu, ya riga ya huce. Wanda ku yi kuka irin wancan, hakika laihi yana kan shi. In kuma mamaci, in mamaci in bai hana ba, in mamaci laihi yana kan shi, in mamaci ya hana, in mamaci bai hana ba, laihi yana kan shi, yana kan mamaci. Kuma bayan haka zan mu gani wannan Aliyu bin Abi Talib yana karantar da mu lalle yin nasiha a makwantai abu ne wanda yake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu koma hadisin Barra bin Azib yake mana bayani, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsi akan kabari, bayan an binne shi yayi nasiha, ya bayyana wani dan wuta wanda ya kirki za hakika zai shiga gidan aljanna, wanda ya saba zai shiga gidan wuta. Akan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan nasihar, kira wannan shi yake nuna mana sunna idan an binne mamaci, shine kamar yanda yake cewa is'alu li is'udu li akhikum fa innahu al'ana yus'al, ku roƙan wa dan uwanku gawara, saboda a wannan halin da ake ciki bayan kun binne shi, hakika za a tambaye shi tambaya wanda ake yi wa mamaci a cikin kabari. Bayan shi ana nasiha game da waɗanda suka halarto binne wannan gawar, a musu wa'azi, hakika fa wannan gurin makomakowa ce, irin wannan nasihar da Ali bin Abi Talib ya mana. Wallahi da za a ce limaman mu ko malaman mu idan sun kai mamaci sun binne, suna yi wa mutane nasiha irin wannan nasiha, wallahi tallahi da kullun za a ringa samun zukata, suna ƙara imani, suna ƙara kusantuwa da Ubangiji. Amma dai sai dai kaico za a zo makwantai, sai dai a ringa wa'ansu bid'o'i, ma sami'ina bihadha fil millatil akhirah, wanda ba mu samun ba uwaye da kakannu ba, waɗanda suke as-salaf, wanda suka gabata, wanda suka aikata aikin kirki, ba mu samu ba daga gare su ba. Kurum kirkire ne na wanda suke son ta more, wanda suke so su samu amfanin duniya, shi kuma wannan abin bai kamata ba. Duk abin da yake bid'a mu yi kokari mu nisance shi, kuma wannan wuri ne wanda ya ishe mu, ya kasance mana wuri ne na wa'azi, kamar yadda Ali bin Abi Talib yake cewa mu yi wa kanmu wa'azi da wannan makwanta. Wannan kabarin ya ishe mu wa'azi, kuma babu wani abu wanda ya kamata ba wa yi wa kanshi wa'azi kamar wannan makwanta, saboda kowa sai ya huce ta kanshi. Allah kiyaye mu, Allah datar da mu da daidai, Allah sa mu mutu muna masu shelantawa, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Allah nisantar da mu da hisabi, ya kasance muna cikin wanda za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabi ba, tare da azaba ba, wanda daga sun zo za a musu lissafa sai zuwa ƙarƙashin inuwa al'arshi. Allah datar da mu. sai yake cewa istishhaduhu radiyallahu anhu, aka ce istishhad shi shine mutuwar shahada da wada da zayi. Allah sanya wani daga cikin wanda za su yi mutuwa ta shahada, koda mutum bai samu ba mutuwar shahada ba, ya roki Ubangiji shahada har sau uku, Ubangiji zai datar da shi musabkayya ta wanda suke ta shahidai. Man sa'ala Allahu shahada ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada, duk wanda ya roki Ubangiji ya datar da shi da shahada, Ubangiji zai sadar da shi, zai isar da shi musabkayya ta shahidai. Allah datar da shahada. Kuma kamar yadda muka yi bayani farkon karatunmu, da kai wanda za ya tafi fagen yaki a kashe shi akan fagen yaki, da kai wanda za a zo ya danya kare mutuncin shi a kashe shi, shi ma shahidi ne. Wanda za a zo dan ya kare mutuncin iyallan shi, shahidi ne. Wanda za a zo dan ya kare mutuncin dukiyar shi, ko ya kare dukiyar shi akai a kashe shi, shi ma shahidi ne. Wanda za ta mutu lokacin da za ta yi aihu, lokacin da za ta aihu, ita ma shahidiya ce. Amma dai sharadin ya kasance mutumin nan yana da imani, ya lakana, ya shilanta, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko manzon Allah, ma'aikin shi ne, kuma yana mai imani a haka, kuma yana mai tsayi da sallah. In ya kasance mutum ne wanda yake mutumin lala, wanda bai yarda ba da wannan, bai yarda da Allah, bai yarda ba kuma baya ittisabi da abin da la ilaha illallah ta zo da shi, hakika wannan mutumin ko ya mutu akan dukiyar shi ba shahidi ba ne ba. Ya kasance sharadin ya riki kalmar la ilaha illallah, yana mai aiki da ita. Idan ya mutu akan dukiyar shi shahidi ne, ya mutu akan mutuncin iyallan shi shahidi ne, ruwa ya kashe shi shahidi ne, da sauransu wanda dukansu ana lissafa su daga cikin shahada. To nan malam yake ce mana istishhaduhu shahada Ali ibn Abi Talib, yarda Allah shi tabbata a garin shi. Wannan shi yake tabbatar mana Ali ibn Abi Talib ba haka ba kurum ya mutu a saman garin shi ba, kashe shi aka yi kisa ma na gilla. Yake cewa wa ba'da rihlatin mubarakatin qadaha Ali, bayan wani dogon bulaguro wanda darasi ya kai guda biyar ko sama da haka, wanda muka yi guda bakwai, wanda muna bayani akan wane ne Ali ibn Abi Talib, yake cewa bulaguro wanda yake mai albarka, wanda Ali ibn Abi Talib ya yi da sashi a cikin rayuwar shi, zan mu gani daga horkon rayuwar shi tun lokacin da ya kama musulunci, zan mu ga irin kokarin da ya kawo dauki, ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya taimaki wannan addinin da shi an dauka kalmar la ilaha illallah, an bayyana mana irin matsaya ta Ali akan wannan addinin, irin yardar da Ubangiji yayi da shi, kuma da yardar da Ali yayi da game da Ubangijin shi, irin taimakawa da yayi da agazawa da yayi game da ƴan uwa musulmai. Bayan wannan yake cewa karramallahu wajhahu, Allah ya ƙara girmama fuskar shi. Wannan ina tunanin harkon karatunmu na Ali ibn Abi Talib kan wani ne Ali ibn Abi Talib, ina mun dan yi tsokaci akan haka. Kalima ce wanda ba wanda suke istimalin ta sai in Shi'a, ar-Rafida. Kalima ce nan muna iya tambayar kanmu dalilin me ya sanya shi malam muna tutiya ahlus sunna ne ba dan Shi'a bane ba, shi wannan malam mai littafi kuma yana kawo irin wannan kalimar wanda ɗan Shi'a suke istimalin ta, suke amfani da ita. Malam abin da ya sanya yake kawo mana wannan kalimar, amana ilmiya ce, amana ce ta ilimi. Idan ka dauki abu a littafin wani, zakka sanya a littafin ka, tilas sai ka yi ihala, ka nuna reference kenan, sai ka nuna a'a wannan abin na dauke shi a littafin wani a wuri kaza a wuri kaza. Idan muka diba a ƙasa, zan mu gani malam sai da ya mana bayani, yake tabbatar mana yana bayani ne, ya dauko al'amarin shi a cikin safwatu sifa. Idan muka leka ihala lamba ta uku, safwatu as-sifa, zan mu gani anan malam ya dauko wannan abin da ake faɗa kenan. Diddin ya cikar da amana da amana ilmiya, sai ya dauko ya dora shi. Amma dai kalma ce wadda suke nuna bambanci, sai suke cewa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su ai aya ta sauka. Ubangiji yake cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, wa inda suke ɗan harko wanda suka ja gaba, wanda suka yi rigaya a shigowa wannan addinin, da wanda ma suka biyo bayan su daga cikin mutanen garin Makka, wanda suka yi hijira daga garin Makka suka tafi garin Madina, da wanda suka amshi bakuncin su a nan garin Madina, dukkan su Ubangiji ya yarda da su. Kina wannan sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To dalilin haka, ya za a yi mu bambanta tsakankanin shi Abubakar da Umar, da shi Usman kuma da Ali. Bari yanzu idan an ce radiyallahu anhu kenan kurum kowa da kowa yayi ya hada a cikin wannan kalmar. To wata kalma ya kamata mu same mu sanya wa Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Kiran daga an ambaci karramallahu wajhahu kurum Ali bin Abi Talib ake bihi. A cikin sahabbai ba wanda ake kira da karramallahu wajhahu sai Ali bin Abi Talib. Kuma wannan bid'a ce ta ƴan Shi'a. Dalilin mi? Dalilin su nuna fifiko akan shi Ali bin Abi Talib ga mada sa Abubakar. Shi kuma idan aka dora akan wannan ma'aunin, wane ne yayi fifiko da Ali da Abubakar? Abubakar yayi shi fifiko 100%. Saboda nassuka da yawa suna nuna mana Abubakar yayi kowa shine mafi alherin wannan al'ummar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mafi alherin wannan al'ummar bayan Abubakar da manzon Allah shine Umar. Mafi alherin al'ummar nan bayan Umar da Abubakar da manzon Allah shine Usman bin Affan, yarda Allah shi tabbata a gare su. Kuma kalmar radiyallahu anhu ita ce tahi fifiko, yarda da karramawa. Wanne yahi in karrama ka, in ko in yarda da kai, wanne yahi a ma'aunin hankali? Yarda ta yi, na karrama ka, na dauki abin da yake hannuna na meka maka, takan yi shi kenan, gobe ba na sake maka kyautar ba, amma dai na yarda da kai. In na yarda da kai zan yi musharaka da kai a cikin shawarwari na, a cikin ayyuka na, a cikin dukiyata, a cikin kaza, komi na. Kenan dan haka mu ahlus sunna wal jamaa muna janye wannan kalmar, muna gani bata dace ba, bid'a ce. Bata dace ba a ringa itlaqin ta daga Ali bin Abi Talib, saboda mi? Saboda an tauye daga haƙƙin shi, kuma ba ma tare da bid'a. Shi sanya kenan duk lokacin da zamu kirayi Ali bin Abi Talib mu dora mai abinda Ubangiji ya dora wa sahabbai, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kalmar radiyallahu anhu. Allah da ya tarda mu. Yake cewa fil Islam mudafi'an anhu, dukkan wannan dawainiyar da Ali bin Abi Talib yayi a cikin tsawon rayuwar shi yana yin ta ne a cikin musulunci dan ya kare wannan musuluncin. Yake cewa kamar yanda muka gani a matsayin shi lokacin da ya kashe waɗanda suke abukan adawa na wannan addinin, ana wa zai huto, wa zai huto? Ali bin Abi Talib yake cewa ni zan huto. Ali bin Abi Talib a cikin yakin Badar, a cikin yakin Uhud, a cikin yakin Khandaq, a Afon, na'am Ahzab, Ali bin Abi Talib ya huto, ya kashe manya-manyan ɗan iska wanda suka shawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka addabe shi. Yake cewa atahu ma yu'adu min qadahi Allah ta'ala, abinda dai aka rigayi aka ba kowa alƙawari daga cikin kaddara, daga cikin abinda Ubangiji ya zartawa kowa a cikin rayuwar shi, sai gashi nan kwatsam ya zo. Kuma wannan la muhalata, ya kasance kirkin ka ya kai kirkin Abubakar, wallahi abinda aka maka tanadi sai ya zo, mutuwan nan dai sai ta zo. Ya kasance ka hurcin Fir'auna, hakika abinda aka maka tanadi sai ya tardo ka, wannan mutuwa kenan. Yake cewa wa min mu'jizatin nabuwwati sallallahu alaihi wasallam, daga cikin mu'jizan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Idan an ce mu'jiza, shi shine abin da ya saba wa hankali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wannan ita ce ake kira mu'jiza. Abin da ya saba wa hankali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, ya sanya hannun shi a cikin makayi da ruwa, hannayen shi suna zubar da ruwa har sai da kowa ya dauki ruwan da zai alwala, kowa ya dauki ruwan da zai sha, sannan manzo Allah ya hudda hannun shi. Dan makayi ne dan karami, ya sanya hannun shi, hannayen shi take bubbugar da ruwa, ya saba wa hankali ko mai saba ba. Amma dai sai mu ce tsumba ne, sai mu ce zai wannan ne saboda wane ne? Saboda manzon Allah ne yayi. Wannan ita ce ake kira mu'jiza. Kamar misalin manzo Allah ya sanya dabba ta yi magana, dabba ta yi magana. Mutumin da ya zo ya ce wa manzo Allah, ni ho bana yarda da kai ba, sai ka sanya wannan akuya ta tabbatar mini kai manzo Allah ne. Manzo Allah ya ce tabbatar mi? Akuya ta ce na shaida wannan ma'aikin Allah ne. A lokacin nan wannan balaraban ƙauyen nan mutumin karkarar nan yayi imani. Abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, ya ce wa wata ya sabko, ya tsage rabi, ya sabko rabin shi, ya sabko suna kallon shi, rabi ya tsaya a sama. An yi haka, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Amma dai dan ka hurci, sai suka ce a'a, ai manzo Allah tsahi ne, daba ne yake mana. Shi ho duk wanda Ubangiji ba ya sanya ya like min zuciyar shi fa babu wanda yake buɗe mai shiryar da shi fa man yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yashrah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama wanda ubangijin shi yaso ya shiryar da shi sai ya wanke mai kirjin shi ya kasance kurum yana kallon gaskiya yana amburasanta wanda ko ubangiji ya nihi ya batar da shi sai ya sanya ya sanya wani dutsi wani rihi a cikin zuciyar shi ya kasance kurum daga an kirayi gaskiya sai ya ji kurum kamar zai hawo sama wanda zai hawo sama ai numfashin in kewa yake yi masu hawa jirgi ai sun sani daga sun hawo wani limit a sama zaka gani an ce maka kusa oxygen saboda numfashi ya dauke yake cewa to haka kamar ka ce zai hawo sama haka numfashin su zai tsinke saboda an faɗi mai gaskiya yake imani da ita to wannan shine al'amarin ubangiji kuma wallahi mu ƙara godiya ubangiji da wannan shiryar da ya mana kuma idan mun gode mai insha Allah zai ƙara shiryar da mu Allah da tar da mu wannan shine kenan mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin karama karama ita kuma ita ce wanda za a samu wani mutum nagari wanda zai yi wani abu wanda ya saba wa al'ada ya saba wa hankali kamar yanda Umar bin al-Khattab yayi wa mutanen rundunar da ya tura yaki kilo dubunnai ya musu magana kuma suka ji magana lokacin da suka tafi yaki bai bude Palestine Rum yake ce musu ya sariyal jabal yake cewa ya kai wancan mahayin dutsen nan sabko shi komandan yakin yake cewa lokacin da Umar yayi wannan magana yace wallahi muna jin shi kuma Umar yana kallon su wannan abin shine ake kiran shi da karama amma dai ba wai mutumin ba da mun san shi mun san rayuwar shi zai zo ya ringa ce mana a ai yana tashi sama yana me da kaza kaza ko in ka taba shi zai me da ka kura ko zai maka wannan duka wannan iskanci ne tsahi ne wannan ba karama bace ba wannan ya saba wa addini karama tana tare da waliyan Allah su kuma waliyan Allah su ne wanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka ji tsoron ubangiji ba su da wani tsoro saboda za su bar wannan rayuwar ta duniya saboda sun san abin da za su tarar da shi a lahira kuma ba sa da wani tata damuwa game da abin da suka bari a rayuwar su ta duniya da ni da kai insha Allah muna cikin waliyan Allah saboda takawa ita ce zanta baka walitaka ba wai waliyan taka ba wanda zai sanya ka ringa tashi sama kana ana maka sujada ana wani wane ne duka wannan shirme ne zaka tahiwar gaban ubangijinka zaka mai da zance zaka tabbatar abinda kai daidai ne ko ba daidai bane ba zaku haɗe da kai da waɗanda suka maka kuna tsine wa junanku a gaban ubangiji kuma dukkanku ayi umarni a jefa ku ta jahannama Allah kiyaye mu yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wasafa lahu tariqu istishhadi lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya wasafa mai hanyar da za ya mutu hanyar da za ya yi shahada wannan ko mu'jiza ce ta manzo Allah an bashi an sanar da shi gaibu lalle Ali ibn Abi Talib za ya mutu da shahada kamar yanda ya bayo Usman bayani yake cewa zai mutu yana shahidi da wani bala'i wanda za ya same shi kuma haka Usman kashe shi akai haka shi ma Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari lalle za a kashe ka kana mai shahada yake cewa fa an Ammar bin Yasir hadisi daga Ammar dan Yasir da Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala li Ali manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce wa Ali ibn Abi Talib ashqa an-nas rajulahi mafi matsiyacin mutane wanda suka fi kowa tsiyata a wannan duniyar su ne mutane guda biyu mafi zama ɗan iska lalatattu su ne wannan mutanen guda biyu yake cewa Uhaymir samudan lazi akaran naka shi ne wani mutum wanda ake ce mai Uhaymir shi ne wanda ya soke taguwar wa Salihu wannan mutumin fa'aqarun naqata wa'atawa an amrihim suka soke taguwar da suka neba ubangiji ya hutar musu da ita ai cewa suka yi Salihu in ubangiji ne ya hutar musu da taguwa daga cikin dutse kuma taguwar ba ta kasance da da za ta hutu kai an jima fa ana iska fa a duniya fa yake cewa wannan taguwar a huddota daga cikin dutse kuma ta kasance da diyar ta taguwa an taba ganin taguwa ta dutse ya kekesa taguwa amma dai kuma ubangiji dan ya amsa musu ubangiji ya ba ma Salihu wannan mu'jiza ga taguwa ta huto daga cikin dutse kuma ga diyarta ta huto yake cewa a lokacin nan sai aka sanya musu sharadi
lakum shurubun wa lakum shurubu yawmin ma'lum. Ya kasance rijiyar da kuke daukar ruwa tana da yini wanda za ta zo ta sha ruwa, kuma kuna da yini wanda za ku zo ku sha ruwa. Wannan shi kadai ne basharadin da aka sanya musu. Gashi nan dai a lokacin nan fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum, kuma sai suka yi shawara tsakankanin suka ce a mu wannan fa abun wa ya ishe mu fa, ya za a yi a ce mu muta tsunono ita ta shanye ruwa kuma ta mu mu sha ruwa a kwana na biyu abin nan ya ishe mu. Sai kurum sai suka yi shawara tsakankanin sai suka ce to wane ne zai tahi ya kashe ta idan ba asa ashkaha. Sai suka tura mafi zama lalatattan su, sai suka tura shi ya tahi ya soke wannan taguwa. Shine Uhaymir, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana, yake cewa mafi lalata, mafi zama tantagaryen dan iska a cikin wannan al'umma, ko kuma a cikin rayuwa, a cikin wannan mutane, duka cikin mutane idan aka rauye tun daga na farko har na ƙarshe shine Uhaymir, na farkon su kenan, shine wanda ya soke taguwar Annabi Salihu. Yake cewa nabiyin su wallazi yadribuka ya aliyu ala hadhihi hatta tabtalla minka hadhihi min ad-dami. Yake cewa nabiyin su shine wanda zai buge ka ya kai ali a saman kanka, shine yani qarnahu akan karnin shi nan kanshi. Yake cewa mutumin da zai buge ka da takobi, yake cewa hatta tabtalla minka hadhihi min ad-dami yani lihiyatuhu, yake cewa hassi ya kasance jini ya kwarara ya zuba akan geminka, duka ya bata geminka. Yace to wannan shi shine ko ɗayan mafi zama ɗayan iskan mutane a cikin mutane. Wannan mutanen biyu su ne mafi zama lalatattun mutane a cikin tarihin duniya, wanda ya soke taguwar Salihu da wanda ya soki ya bugi kan Ali da takobi har sai da jini ya zubo ya kwarara akan gemun shi. Wannan su ne mafi sharrin mutane. Hadisi ne wanda yake ingantacce, Imam Ahmad ya hutar da shi, haka shi ma Hakim ya hutar da shi da isnadi wanda yake ingantacce. Wannan su ne mafi sharrin mutane. Yake cewa kana Ali karramallahu wajhahu yuqinu bidhalika, lalle Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi ya tabbatar wa kan shi haka, saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yantiqu anil hawa, baya magana akan san ran shi, duk abinda zai wadi wahayi ne wanda ake mai. Yake cewa fan Zaid bin Wahab, an samu daga Zaid dan Wahab, yake cewa qadima Ali ala qaumin min ahli al-Basra, lokacin da Ali bin Abi Talib ya tahi garin Basra, min al-Khawarij, gari ne wanda ya hadu da mutane wanda suke Khawarij. Al-Khawarij, in Allah ya bamu dama zan mu zo mu yi bayani su waye Al-Khawarij. Wani gungu ne wanda su suka huto lokacin Ali bin Abi Talib ko lokacin Usman bin Affan. Yake cewa lokacin da ya zo wurin su, fihim rajulun yuqalu lahu, a cikin su da akwai wani mutum wanda ake ce mai Al-Ja'd bin Ba'ja, Ja'd ibn Ba'ja. Wannan mutumin a Khawarij duk da kasancewa tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara samun kakansu ya huto a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tun lokacin sa aka fara samun bulbulin su, amma dai bisu karhi ba sai lokacin Usman bin Affan irda Allah shi tabbata a gare shi. Allah ba mu dama zan mu zo mu yi bayani akan su wane ne Al-Khawarij. Yake cewa lokacin da ya zo garin Sham da kwai wani mutum wanda ake ce mai Ja'ad bin Ba'ja, fa qala lahu, sai yake cewa Ali bin Abi Talib ittaqillaha ya Ali, ya kai Ali ka ji tsoron Allah. Irin wannan kalmar wani daga cikin kakannin su ya wadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wa manzo Allah ka ji tsoron Allah ka yi adalci. Wannan maganar ta dace ga wanda adalcin yake hannun shi. To yake lokacin nan manzo Allah yayi maganganu wanda suke masu kahi, kuma ya fara bayyanawa akan waɗannan mutanen idan sun zo ku yaƙe su, saboda bussa daga cikin turbata ta sunna. Yake cewa Ali bin Abi Talib ya ji tsoron Allah, fa innaka mayyitun, suka ji tsoron Allah saboda lalle kai mamaci ne. A lokacin nan Ali yake ce mai bal maqtulun, lalle bare dai ni ba mamaci bane ba, bare dai kashe ni za a yi. Darabatan ala hadha, ya nuna mai kanshi yace bugo ne za a mini da takobi a kaina. Yace yaksur qarnahu, yana nihin kanshi, yace tahdubu hadhihi yani lihiyatuhu min ar-ras, yace jini zai kwarara har sai ya zubo kan gemuna. Yace ahdun ma'hudun, yace wannan alƙawari ne wanda aka alƙawanta mini, lalle sai ya same ni. Yake cewa qada'un maqdiyun, kuma abu ne wanda aka kaddara mana, wanda hakika ba lamani ba babu wata mafaka sai ya
same ni yace wa qad khaba man tara hakika duk wanda ya kirkire hakika ya riga ya al'amarin shi ya lalace duk wanda yayi wa ubangiji ƙarya ko yi wa manzo Allah ƙarya ko ya kirkire wata bid'a hakika abun shi duk abin da yazo da shi ya riga ya lalace abinda muka wada daidai Allah ba mu dalin shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ya sanya muna daga cikin wanda za su yi tsayuwa a karkashin ido al'arshi ranar da wa'ansu suna can suna ta hayaniya a cikin ardul mahshar suna neman ina za su sa kansu saboda bala'in wannan yinin Allah datar da mu da gida aljanna Allah kara mana imani ya kara mana ilimi ya kara mana lafiya abinda lahiya za ta ci Allah ya sanya dukkan bukatunmu na alheri ya sanya su tabbatattu ne ya biya mana su kuma ya sanya abinda ba ma biya ba ya iya mana shi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazullu man walayta wa la yazu man adayta wa barakta rabbana wa ta'alayt subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa